This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Usman Ahmed Kabara. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za ku ji 'yan siyasa a Jamhuriyar Nijar sun dukufa wajen zawarcin masu jefa kuri'a, sai dai kuma suna jan kunnensu, suna cewa banda ta da rigima. Kana za mu kawo muku maimaitawan shirin cike da gaskiya, sai kuma batutuwan da suka ɗauke hankulan jaridun arewacin Najeriya. Kana akwai ra'ayi daga bakin ku masu sauraro, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Yunkurin zaman sulhuntawar da ake riritawa a fakaice don kawo ƙarshen yakin Siriya da ake fama da shi kusan shekaru biyar ya sake sulubewa bisa rashin samun daidaito a kwanaki biyu kacal da fara tattaunawar, wanda kuma rikicin ya faru ne sakamakon ɓangaren da suke neman wanne ne zai fara zama a hukumance da jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Wanda a cikin haka ne kuma gwamnatin Siriya a jiya Talata ta bar wata gwangwaro katuwa ta ɗaukar kaya mota cike ta shiga ta ratsa ta ɓangaren da 'yan tawaye ke riƙe da shi a Siriya kusa da Damascus domin kai tallafi duk a ƙoƙarinsu na nuna halin dattaku. To amma 'yan tawayen sun kira wannan abu da aka yi ko a jikinsu, matuƙar dai dakarun gwamnatin Siriya na ci gaba da kai musu farmaki. Wakilan gwamnati a Siriya da ita kanta gwamnatin sun ce wannan shiri na zaman tattaunawa ba a buɗe shi da su a hukumance ba. Hasali ma dai suna ganin ba abin da aka gina ba ne bisa ƙwararren hujjojin da ya kamata a yi zaman tattaunawar a ƙarƙashin jagorancin Stephen de Mistura na Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma dai Siriya ta ce suna nan suna jiran jin ko yaya abin zai kasance, sannan a shirye suke in aka kafa ƙwararren tubalan tattaunawar domin zama a teburin na sulhu.
A jiya Talata, wata ƙaramar hukumar a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Afirka ta bayyana abin da ke nunawa a karon farko cewa an gano ana iya ɗaukar cutar nan mai hatsari ta zika ta hanyar jima'i. Jami'an ƙaramar hukumar ta Dallas sun ce an sami mara lafiya da ciwon ya kamu da ita bayan saduwa da wanda ya dawo daga ƙasar da wannan cutar take. Tunde ƙungiyar agaji ta Red Cross da kokonbarta na taimakon gaggawa inda wannan cutar ta ɓarke. Wanda aka kintance ciwon na iya kama mutane kamar miliyan 4 a nan Amurka a shekarar nan. Ƙungiyar ta sa gidauniyar na neman taimakon dala miliyan 2,300,000 don fuskantar matakan daƙile yaduwar wannan cutar. An dai danganta wannan cutar ce da wata abu da ke shiga ƙwayoyin halittar bil'adama ta kuma haifar da haihuwan jarirai da wasu irin ƙananan kawuna da ba a saba ganin irinsu ba. Hukumar lafiya ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin ta jefa cutar a rukunin munanan cututtukan duniya.
Labaran na zuwa muku ne fa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Tun daga watan Mayu zuwa yanzu an cafke akalla masu da'awar jihadi kamar guda 49 da suke ƙoƙarin shiga Turai a matsayin 'yan gudun hijira a fake domin a fake da guzuma a harbukar sana, kamar yadda wasu ƙwararrun tantance harkoki na ta'addanci a duniya suka fallasa. Masu lura da al'amuran suna nuna damuwa game da tsammanin yiwuwar samun irin waɗannan masu shigar bultun, musamman ma idan lokacin zafi ya zo, domin a lokacin zafi ne aka fi samun kwararar bakin haure zuwa ƙasashen Turai. Kwanan nan wata cibiyar binciken ayyukan ta'addanci mai zaman kanta a Amurka ta rawaito cewa wasu mutane 41 da aka damƙe masu alaƙa da 'yan ƙungiyar ISIS da kuma wasu mutane guda 2 masu alaƙa da ƙungiyar Jabhat al-Nusra masu alaƙa da ISIS ɗin sun cafku a hannu. Guda 43 daga cikin waɗanda aka kama ɗin an damƙe su ne a ƙasar Turkiyya. Sai dai wasunsu suna samun shigewa ko kuma sun ma samu shigewa cikin ƙasashen na Turai kafin a kai ga gane su. Turai dai na fama da kwararar bakin haure a kullum, sai da daɗaɗowa suke yi daga sassa daban-daban da ake fama da yaƙe-yaƙen tashin hankali.
A cikin shekaru bakwai na shugaban Amurka, wannan ne karan farko da shugaba Barack Obama zai ziyarci wani masallaci a nan Amurka. Obama zai kai ziyarar ne a yau Laraba zuwa wata babban cibiyar musulmi da ake kira cibiyar al'ummar musulmi ta Baltimore a jihar Maryland, wato Islamic Society for Baltimore a turanci. Kakakin Fadar White House Josh Ennis ya sanar da jawabin Obama a jet Lata yana mai cewa, wannan ita ce babban alamar da zamu nuna wa musulmai a Amurka ta tsayuwarmu wajen ganin an kare 'yancin musulman Amurka don ba su damar yin addininsu ba tare da tsangwama ba. Kakakin ya ce Obama zai halarci zaman tattaunawan garin da garin tare da shugabannin musulman Amurkawa don jin halin da suke ciki, daga baya kuma zai yi magana da daukacin al'ummar musulmai da za su taru a wajen don tabbatar musu da 'yancin suna daman su addininsu kamar yadda aka san Amurka da shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu haka dai an fara yakin neman zaɓe a jamhuriyar Nijar, kuma 'yan siyasa na jan kunnen magoya bayan su da kansu yi wani abu da zai tada hankalin jama'a. Ga tamar labari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka dai garin da magaran ya ɗauki harama tun da aka ƙaddamar da yakin neman zaɓe a hukunce. Komi ya kankama daga fastoci, ƙyallaye da jam'iyyu suka buga a tituna da jikin motocinsu. 'Yan siyasa na ta ganawa da magoya bayansu birni da karkara. Don kauce ma duk wani tashin hankali ko rigingimu, 'yan siyasar sun kira magoya bayansu da su guje ma haddasa fitina ko tsokana, kamar yadda Bazoum Mohammed na jam'iyyar PNDS tarayya ya yi kira ga magoya bayansu.
Kiran da zan yi muku shi ne, wannan zaɓe mu yi shi cikin tsanaki, mu yi shi cikin natsuwa, mu yi shi cikin hankali, cikin sanin abin da muke yi, domin mu ne muke da nauyi mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa, mu tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin ƙasa. Kenan wani da yake so ya yi fitina, ina kiran gare ku kar ku bi shi. Duk mai tada ƙayar baya ku mishi kallon da ya kamace shi, kallon reni da tausayi, kar ku yi tsammanin ko zai isa ya tada muku hankali.
Shima Abdulmajid na jam'iyyar Haƙuri cewa ya yi magoya bayansu su bi doka.
Tunda muka fito daga mashara'anta, an kullura mun yi hali na juriya da da'a da biyayya ga duk a tsawon hawa da saukar da aka yi ta yi zuwa kotu. Yanzu da ikon Allah cikin hikima, gashi kuma mun tankari mazaɓa. Kenan wannan juriyar da hali da da'a da mutanenmu ya suka nuna ya kamata ta zarce har zuwa kai, saboda mu muna so mu yi kai ba garrama kuma cikin nutsuwa da bin doka. Abin da muke so mu gaya ma magoya bayanmu, duk wani tsokana da ake musu su jure, saboda mu ba wannan bane a gabanmu. Babban rigimarmu tana cikin akwatin zaɓe, an buɗe a ga doki da hankuri cikin akwati. Kuma sahu na uku Alhaji Muhammad Usman Kadangwala mushi shi ne babban yaƙinmu. Mu yanzu binmu da lokacin tace nace, kawai lokacinmu a yi shiri a je a nemi katotun zaɓe.
Shu'aibu Musa shi ne babban mai shari'a a babbar kotu ta nan da magaran, ya ja hankalin 'yan siyasa da magoya bayansu da su kiyaye doka da oda.
Ya kamata kowa ya haddara duk abin da za a yi, a yi shi bisa kan doka. Wanda ya bi hanya wadda ba ta doka ba, kaga zai ja mukan shi abin tsala wadda shi ya jawo ta. Abin da muke fata, ka a yi zage-zage, ka a yi bige-bige, ka a hito waje ana taro na banza da idan a tada hankali, ko kuma ana kona fine bisa hanya, a kiyaye da bige-bige, a kiyaye da zage-zage, ko da kirari na kabilanci ko na addini, wannan bai da kyau kuma doka ta hana shi. Wannan duka wanda ya yi su ya san ya taka doka, kuma wanda ya taka doka sai a tura kiyaye shi gaban kotu a mai hukunci. Abin da muke fata, kowa ya yi ta bisa kan lahiya, bisa kan gane majuna, bisa kan ladabi, bisa kan biyan doka. A kiyaye da doka, duk inda ba a kiyaye da doka ba akwai haɗari. Kuma wanda yake zaton kawa an takura mashi, an tuzarta mashi bisa kan harkar wannan zaɓe, kai ya ce zai rama, ya ce ya sa ƙara ko komisariya ko wajen gendarmerie ko nan biro ɗin procurer, ko ina yake so ko gida yake so ya tarra mu ko ba aiki zamu karbi karan shi kuma zamu mashi sakamako yanda doka ta ce.
Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To madalla kafin mu ci gaba a girgije da wannan. To madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 2:11 ga kuma shirinmu na gaba.
Akwai tsarin na rediyo a wata kiyaye shi da duk ɗan ɗan gaba cikin ya samu tare shi. Muna da kisan gane a wajen da ake karɓar irin haraji na gwamnati.
Ayin ana maganan fifita mutanen yankunansa duk wanda zai zargi shi inspector general ɗan sanda akan wannan ba gaskiya cikin maganan.
Kuma kuma masu gudubare that is SPU special protection unit masu kare manyan mutane. To su sha biyu ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda tara duka ɗin kudu ne.
Driver ne shi inspector general na police na ɗan sanda ɗan Gombe ne. Oddly na shi ɗan Kaduna ne. In kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda ƴan wasu wurare daban, to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana.
Jama'a assalamu alaikum. Wani kwamitin Majalisar Dattijan Najeriya ya kaddamar da binciken naɗe-naɗe da kuma ƙarin girman da aka yi ma 'yan sanda a Najeriya bayan da aka yi ta bayyana koke-koke kan salon naɗe-naɗe da Speto General Solomon Arase da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Speto General Mike Okiro suke yi. Shugaban kwamitin Sanata Abu Ibrahim ya ce sun karɓi jerin sunayen waɗanda aka yi ma ƙarin girma da kuma naɗe-naɗen da aka yi. Fadar shugaban Najeriya kuwa ta ce ba za ta yi magana kan batun a yanzu ba sai bayan 'yan majalisar dokokin sun gama bincikensu ta ga sakamakonsa sannan za ta ce wani abu. Shi dai shugaban kwamitin binciken na majalisar dattijai, Sanata Abu Ibrahim, bai bayyana jerin sunayen da Speto General na 'yan sanda Arashe miƙa masa na waɗanda aka yi maƙarin girma ko aka naɗa kan wasu makamai ba. To amma mu dai za mu ci gaba da bayani bisa takardun naɗe-naɗen da muka gane wa idanunmu waɗanda suka fito daga ofishin shi Speto General ɗin na 'yan sanda. Wani batun da ake zargin Speto General Solomon Arashe da aikatawa game da nuna son kai da fifiko a bayyane ga mutanen da suka fito daga yankinsa shine wajen naɗa jami'ai a kan mukamai.
Akwai illar sirratin na rediyo a wata ya ci da duk ɗan ɗan ruga basu ya samu tare shi. Akwai wani wanda ya cire shi daga komanda ne na Terror Protection Unit wanda aka yi dissolving nasu, wanda shi ya dissolving nasu based on wasu suka shika uku a kan akan position nasu to yanzu nake ma magana wannan din da yake ne sai sake dokan shi sai shi mace mai shugaba na kada din da rage shi mai gwara wuce ne kuma da kasan dane a wajen da ake karban irin haraji na gwamnati eh general din da rage haraji irin haraji da wasu abubuwa da ya kamata na gwamnati wani gwamnati take lura da shi to akwai ƴan sanda a wajen da suke taimaka wajen ayyuka din to shi ne sai cire ɗan ayyukan da suke wajen ya samu tare shi
A ranar 19 ga watan Oktoba na shekarar 2015, Speto General Solomon Arashe ya amince da tura wasu jami'an 'yan sanda su 37 masu mukamin Speto da Saje da kuma Kofur zuwa hukumar tattara kudaden shiga ta tarayya FIRS. Jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewa akalla guda 23 daga cikinsu 'yan yankin kudancin Najeriya ne. Daga cikin waɗannan jami'ai guda 37 akwai musulmi su akalla guda 6. A wata takardar da ya aike wa da muƙaddashin Speto General na 'yan sanda mai kula da sashen kuɗi da mulki da kuma sakataren rundunar 'yan sandan mai ɗauke da kwanan wata 9 ga watan Disamba na shekarar 2015, babban jami'in kula da ma'aikata na ofishin Speto General ɗin ACP Idowu Owohunwa ya rubuta cewar Speto General Solomon Arashe ya amince da tura ƙarin manya da ƙananan jami'an 'yan sanda su 21 zuwa hukumar ta tattara kudaden shiga. Daga cikin waɗannan jami'an akwai 'yan arewa su 3, Wing Speta Rebecca Ishaku, Speto Nanso Zauri da kuma Speto Buba Baba. Sauran guda 18 ɗin dukkansu sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya.
Masu gudubare lati SPU Special Protection Unit masu kare manyan mutane to sun sha 2 ne komodorin da ya canja a cikin komodorin da ya canja guda 9 duka 'yan kudu ne matsayin suka ba magana duka mutane shi ne shi ya sa su.
Game da batun komandojin da aka nada na rundunoni masu kare manyan mutane kuma Speto General Solomon Arashe ya amince da nada jami'ai guda 12 a ran 7 ga watan Yuli na shekarar 2015 a cikin wata takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na wancan lokaci wato AIG Suleiman Man ya sanya ma hannu. Jerin sunayen waɗannan jami'ai ya nuna cewar kusan dukkansu 'yan yankin kudancin Najeriya ne, kimanin rabin komandojin da aka cire aka nada waɗannan kuwa 'yan arewacin Najeriya ne. A cikin takardar da sakataren rundunar 'yan sanda na yanzu kuma wato AIG Patrick Dukumo ya sanya ma hannu a ranar 22 ga watan Disamba, Speto General Solomon Arashe ya kuma yi wasu naɗe-naɗe a ɓangaren shari'a a ofisoshin rundunar na jihohi. Daga cikin waɗannan jami'ai guda 25 waɗanda suke da mukamin ASP da DSP da SP da kuma CSP guda 4 ne kawai 'yan yankin arewa. ASP Ibrahim Suleiman, ASP Bala Yunusa, ASP Ahmed Umar da kuma ASP Emmanuel Maiwa. Dukkansu kuma an tura su ne zuwa jihar Yobe a yankin arewa maso gabashin Najeriya. DSP Tunja Mazam Ibrahim ya kare Speto General ɗin na 'yan sanda.
An ana maganan fifita mutanen yankunansa ba abin da dai za a iya cewa sai dai mu ce akwai wani magana da ake cewa your conscience will be your judge. Wadda ya wannan duk wanda zai zargi shi Inspector General ɗan sanda akan wannan ba gaskiya cikin magana. Dan ni da nake magana da kai ni dan Yobe ne, ni dan Fika ne a Yobe. Shi Inspector General na ɗan sanda bai taba sani na ba. In za ka yi tambaya ka tambaye kowane ɗan sanda ko na taba aiki da shi ko wani abu ya taba hada ni da shi, bai taba sani na ba. Driver ne shi Inspector General na police na ɗan sanda dan Gombe ne, kuma ya yi aiki da shi ya fi shekara 20. Oddly nashi dan Kaduna ne. In kuma ana maganan cewa yana fifita mutane wadda yan wasu wurare daban, to ta ina za mu iya ce masa mun gode da irin wannan abin da yake mana. Dan mu gaba ɗaya in ana maganan kitchen staff nashi, personal staffs nashi, mutum ukun nan people that mutane ne wadda suke rike da mukami wadda yake da ƙarfi cikin aikin, wadda duk wani mutum in ka tambaye shi zai faɗa maka. In kuma za mu ce za mu ƙoƙarin mu lalata shi kuma kaga ba mu kyauta ba. So ban gane ta ina ne waɗannan tambayoyin da kuma waɗannan bayanai da wasu suka debo daga wani wuri ba sai dai Allah dai ya taimaka.
Wato dai abin da shi jami'in yake faɗa shine cewar kasancewar shi a matsayin protocol officer ko jami'in kula da baki na Office Inspector General na ƴan sanda din da kasancewar direban da ke tuka Inspector General ɗan Arewa ne kuma da kasancewar orderly din sa ma ɗan Arewa ne duk sun taru sun nuna cewar baya nuna bambanci mai yankin Arewa, inji DSP Tunja Mazam Ibrahim.
A cikin staffs na cikin IG Secretariat, a cikin mutum goma mutum takwas ɗan Arewa ne. A cikin staff officers namu a cikin IGP Secretariat mutum takwas ɗan Arewa ne.
To sai dai kuma kamar yadda muka faɗi a shirinmu na farko kan wannan batu na ƴan sanda, binciken da muka gudanar ya nuna cewar wannan batu ba haka yake ba. Daga cikin manyan jami'an da suke Office Inspector General na ƴan sanda ɗin kwaya biyu ne ƴan Arewa, da shi DSP Tunja Mazam mai magana daga jihar Yobe, sai DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba. Sauran manyan duk sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya, kamar su ACP Idowu Ohunwa daga jihar Edo da CSP Bulu Etete daga jihar Bayelsa, sai SP Francis Anibi daga jihar Ikwa Ibom da CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers, sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo da DSP Eneze Makonji daga jihar Edo da DSP Ante Godstime daga jihar Akwa Ibom, sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun, sai kuma ASP Chinedu Mba daga jihar Abia. Masu sauraro a shirinmu na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan ƴan sanda za ta ɗau alhakin waɗannan naɗe-naɗe ne da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai. Za mu kuma yi ƙoƙarin jin irin halin da ake ciki game da binciken da Majalisar Dattijan Najeriya ta ƙaddamar a kan wannan batu. Haka kuma muna bin sawun wata almundahanar da aka bankaɗo ake kuma bincikenta yanzu haka a Majalisar Wakilan Najeriya, wato batun tsabar kuɗi har dala miliyan 470 da aka ce an kashe wajen sanya na'urorin kyamara na ɗaukan hoto na tsaro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. A kasance tare da mu.
To madalla, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Arewacin Najeriya.
Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya ambato babban Inspector General na ƴan sandan Najeriya Solomon Arase. Yana bayyana cewa jama'a su daina biyan kuɗin fansa ga masu sace jama'a suna yin garkuwa da su domin neman a basu kuɗin fansar. A gefe guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani rahoton da ke nuna cewa mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya dakatar da hakimin Ganduje Alhaji Sani Ganduje, wanda ɗan uwa ne ga gwamnan jihar Kano Alhaji Abdullahi Ganduje. Jaridar ta ce ana zargin hakimin ne da handa mai kuɗaɗen wasu maniyata aikin hajji. Jaridar Daily Trust ta yi babban labarin ta ne da wani rahoton da ke nuna yadda jami'an hukumar EFCC a Najeriya suka yi daren mikiya a ofishin tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Namadi Sambo a ci gaba da binciken badaƙalar kuɗaɗen sayan makamai. A can ɓangare guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa ƴan sandan ƙasa da ƙasa sun ƙaddamar da neman tsohon shugaban hukumar kula da kuɗaɗen fansho Najeriya Abdulrashid Maina. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta bugo labarin da ke nuna cewa Amirul Hajji na jihar Kaduna a aikin hajjin da ya gabata mai martaba sarkin birnin Gwari Zubairu Jibril Mai Gwari ya mayarwa gwamnatin jihar Kaduna dalar Amurka 50,000 da suka rage a lokacin aikin hajjin bara. A ɗaya gefen kuma jaridar ta People's Daily ta ba da labarin yadda wata gobara ta kashe wata uwa tare da ‘ya’yanta bakwai a wani ƙauye mai suna Ohufo da ke can cikin jihar Ebonyi. A nata ɓangaren jaridar Blueprint ta yi wani labari ne da ya shafe ta. Jaridar ta ce hukumar gudanarwa na kamfanin jaridar ta Blueprint ya mayar da tsabar kuɗi har naira miliyan 9 da aka baiwa kamfanin jaridar ta Blueprint a matsayin kuɗin diya na jaridar da jami'an tsaro suka kwace a lokacin tsohuwar gwamnatin Dr. Goodluck Jonathan da ta gabata. A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint zamu kammala da labarin ta dake nuna cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta tabbatar da cewa mutane 65 ne suka mutu sannan 136 suka jikkata a harin ta'addancin da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai a garin Dalori dake cikin jihar Borno. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To ma Allah mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum, sunana Bashir Muhammad Yarima Asuba ta gari. Ina kira ne daga nan masarauta Asuba ta gari. An samu labari akwai wasu miyagun malamai wanda aka tura Saudiya don su roƙo Allah Buhari ya samu nakaso a mulkin ƙasar nan. Ya kamata ku gane ku malamai ne na addinai ba malamai bane na fajirai fasikai waɗanda za su tura ku ku roƙo gaibu wanda za a fata ma wani mulkin. Ya dace a ce ku taya shi roƙon Allah domin ƙasar nan ta samu kwanciyar hankali. Salamu alaikum. Suna Muhammad Galanga, makwalla ɗaya ga Jigawa, Najeriya. Mu talakawan ƙasar nan muna goyon bayan yin ƙoƙarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake yi na yaƙar cin hanci da rashawa. Kuma mun san wannan abu da yake ba wai don kansa yake yi ba, don wai ya samu wani abin duniya yake yi ba. Kullum muna goyon bayansa. Kuma muna kira ga manyan alƙalan ƙasar nan da kuma lauyoyi na ƙasar nan don Allah su taimaka, sa hannu su taimaka masa a kan wannan yaƙi da yake yi.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Yusuf Babangaje mai Trader Ringin daga jihar Jigawan, Najeriya. To yau zan bayyana ra'ayina game da wani halin haula'i da muka shiga a nan jihar Jigawa. Me halin haula'i tun da gwamnatin Badar Abubakar ta Baba mai awaki ta hawo kan mulki a jihar Jigawa yau kimanin wata takwas kenan. Muna fama da matsalar ruwan sha, matsalar rashin magunguna a asibiti, matsalar ainihin biyan albashi a kan lokaci. Domin yanzu ne tun da gwamnatin Badar Abubakar ta hau mulki a nan unguwata ta Nasarawa ba na samun ruwan famfo ina sha sai dai na tuka-tuka, wadda a gwamnatin baya ta PDP duk lokacin da ainihin aka ce babu ruwan famfo to za ka ga mai gwiwa gwamna ya umarci lalle-lalle a yi a gyara wannan al'amari. Amma ga shi mu yanzu a unguwar Nasara in ban da ruwan tuka-tuka ba abin da muke sha, wadda a bari mu saba shan sa ba. Magunguna babu a asibiti in ka je, wadda a gwamnatin baya in ka je asibiti ce za ka samu magani ba tare da ka sha wahala ba. Amma tun da gwamnatin Badar Abubakar ta hau muke fama da matsalar rashin ruwa, rashin ainihin biyan albashi a kan lokaci, rashin magunguna a asibiti. Don haka nake kira ga mai girma gwamnan jihar Jigawa, fi sabilillahi wannan salamiki yana da kyau canja shi.
To ma Adalla, don nan muka zo ƙarshen shirinmu gaba ɗaya, amma ga Usman ya dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice.
To barka da aiki Malam Ladan. Yunkurin zaman sulhuntawar da ake tariritawa a kaikaice don kawo ƙarshen yakin Siriya da aka kusa shekaru biyar ana ta faman tafka ya sake sulubewa bisa rashin daidaito kwana biyu rak da fara wannan taro na tattaunawa bisa neman wani bangare ne zai zauna a hukumance da jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. A jiya Talata, wata karamar hukuma a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ta bayyana cewa wannan cutar ta zika ana iya samunta ta hanyar jima'i.
To madalla, yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da rasar, ku jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko hadda shirin himma ba ta garago wanda ni zan sake dawowa na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Usman Ahmed Kabara da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Jiodone wanda ya bada umarni. Sai injiniyanmu na wannan lokaci, injiniya Jonah Comments, ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.